Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye kan mitoci 31, 25 da kuma 16. Abin niyya mai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani sarauniya Fara'a FM Nomad da Lol FM da kuma niyya da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a kodin shi muna nan a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masauraro barkamu da wannan lokaci yau Talata 11 ga watan Yuni shekarar 2019. Shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi wato 11 na safe kenan a nan Washington kuka lalubo kai tsaye a wannan lokaci. Da farko ga kanin labaran duniya.
To Mahmud da China tana zargin Amurka da yi mata shishigi a harkokin cikin gidanta. A yau kuma Talata ɗin majalisar dokokin Amurka za su kada kura don gayyatar wannan dan wannan mai bincike na musamman. Sannan halin yanzu kuma ana kokarin ganin cewa shugaban Amurka ya yi wani jawabi dangane da dangantakar su da Mexico.
To kanin labaran duniyan kenan. A Najeriya an zabi sabon majalisar dattawa, wato sabon shugaban majalisar dattawa cikin jerin shugabannin da za su tafiyar da ragaman majalisar a jiko na tara.
To yau dai an yi zaben shugaban majalisar dattawa kuma ya karɓi Senator Ahmed Ibrahim Zawan daga jihar Yobe shi ne ya kasance shugaban majalisar dattawa. Kamar yadda wannan jam'iyyar APC ta so ya faru, shi ne abin da ya faru a yau.
To za a ji ƙarin bayani. A jihar Plateau ma majalisar ta zaɓi wani matashi a matsayin kakakinta wanda aka yi kiyasin yana ɗaya daga cikin kakakin majalisar jihohi masu ƙarancin shekaru. To ko ya matasa suka ji da wannan zaɓi?
A muna gani abubuwa ta fara canzawa kenan. Mun murna da mun ga mu matasa mun tashi muka ce mu ma mun kai da zamu yi shugabanci ba Plateau kadai ba, ko wasu state da yawa. A House of Assembly ma a ta kasar Ibos akwai matasa da yawa.
To muna tafi da ƙarin bayani sai kuma shirin noma wanda Mustapha Nasiru Batsari zai gabatar mana da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aika mana ta hanyar email. Tama bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum. China na zargin Amurka da yi mata katsalandan a harkokin cikin gidanta. Biyo bayan ƙarin rashin amincewa da mutanen Hong Kong ke haɗawa da ke yi na gudunmawar da suka ƙoƙarin ganin cewar an cimmawa domin wani yunkuri na wannan ƙasa ta Hong Kong. Ministan harkokin wajen China Geng Shuang ya bayyana haka ne a yau Talata a Beijing lokacin da yake mai da martani ga Amurka na nuna damuwarsu akan kudirin da ake neman aiwatarwa a yankin Hong Kong ɗin da ke cin gashin kanta. Yanzu haka dai shugaban yankin Hong Kong Carrie Lam tana shirin aikawa da wani shirin doka zuwa ga majalisar dokokin kasar don a gobe don a tattauna, abinda ke nuna cewar bata damu da gagarumin zanga-zanga da dubban mutane suka yi ba a ranar Lahadi da ta gabata. Dokar za ta ba wa Hong Kong damar mika mutane ga kasashe daban-daban na duniya da suka aiwatar da wasu laifuka waɗanda ba su da kyakkyawar dangantaka da su, kamar China, Macau da Taiwan. Wannan tsarin na mika mutane ga kasashen waje yana tada hankalin mutane da dama na Hong Kong da ma waɗansu 'yan ƙungiyoyin masu kare haƙƙin bil'adama, musamman a cikin kasar ta China, wacce tsarin shari'ar ta ya bambanta da na Hong Kong. A yau Talata ne 'yan majalisar wakilan Amurka ke shirin jefa kura'a akan buƙatar kai ƙarar babban Attorney General na Amurka William Barr da wani tsohon lauya na fadar shugaban ƙasar ta White House mai suna Don McCrain don ƙin karɓar gayyata da majalisar ta yi musu na su zo su ba da bahasi akan bincike da ake gudanarwa akan shishigin da Rasha ake zargi ta yi a zaben Amurka da ya gabata. 'Yan majalisar na son mika hannayensu ne akan wasu daga cikin takardun da ke kunshe a cikin bayanan da mai bincike na musamman Robert Mueller ya gabatar a gaban dangane da abin da suke cewa ko kuma shugaban Amurka ya yi ma doka aikin karan tsaye. hakan kuma suna so Gwam Magan ya bayyana musu abin da ya sani a game da wainar da aka toya a cikin fadar ta White House dangane da wannan lamarin. Shigar da karar da suka yi a yau zai baiwa ƴan majalisar wakilan wacce ƴan jam'iyyar adawa ta Democrat ke da rinjaye a cikin ta damar ci gaba da daukan matakan da suke yi na niyyar danganta wannan bincike a cikin dangano gaskiyar magana. A halin yanzu kuma a jiya Litinin shugaban Amurka Donald Trump ya shafe tambayoyi daga ƴan jarida waɗanda suka yi mishi tambayoyi dangane da dangantakar su da Mexico akan bakin haure inda bai bada wata gamsasshiyar amsa ba. Sai dai ya ce wannan na ɗaya daga cikin abubuwa da muke aiki a kai lokacin da yake ganawa da ƙungiyar ƴan tseren mota na Indianapolis 500 a fadar ta White House a lokacin da wakilin sashen House wakilin VOA ya mishi tambaya inda yake ce masa wai to me ya kawo magana cewar China take ƙaryata wannan magana da kai. Sai Trump ya ce ban tsammani za su ci gaba da ƙaryata wannan magana har na tsawon lokaci ba, an riga an kammala komi. An fuskanci rudani a cikin dukkanin waɗannan ƙasashe biyu tun bayan waɗannan kalamai da shugaba Trump ya yi a safiyar jiya Litinin, inda ya ce Amurka da Mexico sun cimma wata sabuwar yarjejeniya a kan bakin haure da harkar tsaro. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Wata sanarwa da kamfanin Microsoft ya fitar na cewa zai bude sababbin rassa biyu a kasashen Afirka. Hakan na nuna alamar cewa kamfanin ya dau da mara girke kansa a cikin nahiyar ta Afirka. A cikin watan Mayu da ya gabata ne dai kamfanin ya bude waɗansu rassa guda biyu, ɗaya a birnin Lagos ɗaya kuma a birnin Nairobi da ke ƙasar Kenya. Shugaban sashen Microsoft na nahiyar Afirka Amroti Abdullah ta ce bude ma'aikatan na cewa yanzu haka kamfanin ya zo nahiyar ne don zama. Kamfanin kimiyya da fasaha dai ya kai shekaru 25 yana aiki a kasashen Afirka, kuma a cikin watan Maris ne ya kara bude wasu cibiyoyi biyu a Afirka ta Kudu. Fadar shugaban Kristocin duniya masu bin mazhabar Katolika ta Papa Roma ta yi watsi da ra'ayin aƙidar cewa mutane na iya zaɓar jinsin da suke son su zama, mace ko namiji. Ta ce wannan ya saɓawa aƙidar iyali asali da aka sani wadda ta daɗe a tun zamanin da. Bayan da fadar ta gabatar da a cikin wasu takardun darussan koyarwa na makarantun ƴan Katolika a jiya Litinin.
A gaida Yusuf Aliyu Harande wanda ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kamar yadda wasunku suka ji a farkon shirin, a Najeriya an zaɓi sabon shugaban majalisar dattawa cikin jerin shugabannin da za su tafi da ragamar majalisar a jiko na tara. An dai zaɓi sanata Ahmad Lawal ne wanda ya fito daga jihar Yobe a arewa maso gabashin Najeriya, wanda kuma gabanin zaɓin nasa aka yi ta kai ruwa rana tsakanin ƴaƴan jam'iyyar APC masu rinjaye a majalisar da ma ƴan ɓangaren ƴan adawa na PDP kan wanda zai shugabanci majalisar a zango na tara. Dazunan na tuntuɓi wakilinmu a Majalisar Dokokin Najeriya Madina Dauda wacce ta yi min ƙarin bayani kan wannan zaɓe.
To, yau dai an yi zaɓen shugaban majalisar dattawa kuma ya kasance Sanata Ahmad Ibrahim Lawan daga jihar Yobe shi ne ya kasance shugaban majalisar dattawa. Kamar yadda wata jam'iyyar APC ta so ya faru shi ne abin da ya faru a yau, domin da shugaban majalisar dattawan da mataimakinsa wanda ya ci zaɓe shi ne waɗanda dama jam'iyyar APC ta ce so su ci zaɓe a majalisar dattawa. To, a halin da ake ciki yanzu dukkansu ƴan jam'iyyar APC da kuma ƴan jam'iyyar PDP a cikin majalisar da mutum ɗaya wanda ya fito daga jam'iyyar YPP dukkansu sun yi mubaya'a da sabon shugaba, kuma suke cewa za su ba shi dukkan goyon baya domin su tabbatar da cewa an samu mutanen Najeriya sun samu wakilci da ya kamace su a wannan majalisa ta tara.
Wato na fahimce ki dai hada shi Sanata Alin Dume a cikin waɗanda suka yi mubaya kenan, kuma dama ina son tambaye ki shi me ce dangane da wannan zabe da aka yi.
To Sanata Alin Dume daga jihar Borno yana daga cikin mutanen farko da suka je suka taya sabon shugaban majalisar dattawa murnan samun wannan kujera, wanda ya nuna cewa ya amince da abin da ya faru domin ko a lokacin zaben ya yi bayani cewa shi yana so a tabbatar da demokradiyya ne, wato a ba kowa ƴanci ne ya fito ya tsaya takara da kuma ƴancin a zaɓen shi, ba wai a'a wani daga wani wuri ya ce wane muke so kuma a samu yadda ake so ba tare da zaɓen ba. To shi a ganin shi a bayanin da ya mana wannan zaɓe da aka yi ita ce demokradiyya, saboda haka kowa ya tsaya takara ya jajirce an tsaya takara kuma an yi zaɓe yadda ya kamata duk da cewa bai ci zaɓen ba. Kuma ya yi bayanin cewa zai ba sabon shugaban majalisar zaɓen nan goyon baya 100%.
To Madina, ina kwana dangane da batun zaɓen shugaban majalisar wakilai kuma?
To ka san dama sai an gama zaɓe a majalisar dattawa ake komawa majalisar wakilai, saboda mutum ɗaya ke gudanar da waɗannan zaɓuɓɓukan kuma mutum ɗaya ke rantsar da waɗannan mutane shine a kawun majalisa. To ya kammala na majalisar dattawa, yanzu ya tsallaka ya koma majalisar wakilai, can ma an fara yanayin zaɓe da wanda za su zaɓa da waɗanda za su tsaya takara. Duk abin da aka yi a cikin majalisar dattawa shi ake yi yanzu a majalisar wakilai. Saboda haka an jima insha Allahu za ku ji bayanin wane ne ya zama kakakin majalisar wakilai kuma wane ne mataimakinsa, sannan kuma da yawan ƙuri'u nawa ne suka ci wannan zaɓe in Allah ya kai mu.
Wakilinmu Madina Dauda kenan, wacce take majalisar dokokin ta Najeriya a Abuja. To har ila yau dai muna kan batun zaben ne na ƴan majalisar dokoki amma a matakin jiha, inda jihar Plateau ma majalisar dokokin ta zaɓi wani matashi a matsayin kakakinta, wanda aka yi kiyasin yana ɗaya daga cikin kakakin majalisar jihohi a Najeriya masu ƙarancin shekaru, kamar da za ku ji a wannan rahoto da Zainab Babaji ta aiko mana daga Jos.
Majalisar dokokin jihar Plateau ta zaɓi Abok Izam mai shekaru 33 a matsayin kakakinta. Abok Izam, wanda ke wakiltar mazaɓar Jos ta Gabas a majalisar dokokin, ɗalibi ne a ɓangaren shari'a a jami'ar Jos. Mr. Abok Izam, wanda ya samu zuwa majalisar ƙarƙashin tutar jam'iyyar APC, wannan shine karonsa na farko a zama ɗan majalisa. Duk da shike ban samu saduwa da kakakin majalisar ba, saboda zaben shugaban majalisar ƙasa da ya halarta a Abuja, na zanta da wani da suka yi gwagwarmaya da kakakin wajen tabbatar da matasa sun samu madafun iko don aiwatar da tsare-tsare da za su kawo canji a harkokin mulkin Najeriya. Mr. Emmanuel Zokmal shine shugaban majalisar matasan arewa ta tsakiya, wato Middle Belt Youth Forum.
Shi wannan sabon speaker na Plateau da muka samu ba matashi ne wanda na san shi a cikin harkar yan matasan Najeriya. Mun yi abubuwa wanda zai kawo cigaba na matasa na Najeriya, kuma ina da tabbaci cewa za mu yi aiki tare mu kawo musu shi wasu shawarwari wanda mun ga zai taimaka masu.
Akwai sauran inda aka samu matasa sun samu shiga, wato matsayi masu girma haka, ku a matsayinku na matasa ya kuka ji?
Ai, muna gani abubuwa ta fara canzawa kenan. Mun yi murnan da mun ga mu matasa mun tashi muka ce mu ma mun kai ne za mu yi shugabanci, ba Plateau kaɗai ba, kowansu state da yawa, a House of Assembly ma a ta kasar Ibos akwai matasa da yawa wanda shekaru na wannan shekara amma ba su yi speaker ba, amma su ne sun cika majalisa na jiha din. Mu mun san mene damuwarmu na zamani, kuma mu ne za mu iya gyara shi.
Shi ma wani dan jarida da ke digiri na biyu a ɓangaren shari'a a jami'ar Jos, Friday Derwam, ya ce majalisa ta tara a jihar Plateau ya kamata ta fuskanci kudirin dokokin da za su jawo kan matsalolin tsaro da inganta rayuwar matasa.
A gaskiya ya dade ana neman hanyar da matasa za su samu zarafi, su samu su shiga karagar mulki. Kisan a hikima ba abin da ya shafi shekaru ba ne. Yaro ne wanda mun san shi a makaranta mai nasuwa, yana da hangin gaba, kuma muna ganin hawan shi a karagar mulki na kakakin majalisar Assembly na Plateau State zai sake bude ma matasa hanya na samun shiga karagar mulki a nan gaba.
Na yi cibis da wani matashi dake aikin kere-keren injinan sarrafa kayayyakin gona. Yace lokaci yayi da gwamnati za ta taimaka wa matasa dan kawo sauyi a bangaren kimiya da fasaha.
Sunana Christian Sule. Na ga yawancin matasa kaman ni abinda suna tsakan su a ciki sai shaye-shaye rikici da sauransu. Gaskiya in za in iya in zuna in ja hankalin matasan nan da wannan abubuwan da nake yi lokaci na zuwa da ina so kuna tara youth a wuri daya muna fada musu muna koyar da su abubuwan yi Allah ya shirya musu rayuwa mai kyau nan da gaba abinda yana taimakon rayuwa shine kowa ya zo duniyar nan na da baiwa kuma baiwanka in kai amfani da baiwanka baiwanka zai taimake ka nan gaba
Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Nigeria
gaida Zainab yayin da ake ta waɗannan zabbuka a matakin tarayyar da na jihohi shin waɗanne irin kalubale ke gaban majalisin
babban kalubalen da majalisa za ta fuskanta shine akwai da dama sababbin yan majalisa wanda dole ne sai sun dau lokaci da za su fara gane ko kuma sanin yanda aikin majalisa yake ta wajen bangaren yin dokoki ta wajen bangaren sa ido a cikin aikace-aikacen gwamnati wato oversight kenan kuma shi da kansa wakilcin da kuma abin da ake kira constituency accountability wato yanda zaka ringa bawo jama'a da suka zabe ka wato bayanan irin wakilcin da kake musu
to a wannan karan fadar shugaban kasa ta fito kararra ta nuna dan takara ko kuma yan takaran da take marawa baya sabanin abin da ka gani a shekarar 2015 kamar za a iya ganin wani sauyi kenan a wannan majalisa idan aka kwatanta da wacce ta shude wajen yadda za su gudanar da ayyukan su to sai a biyo mu a shirin manajar da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya Niger kamar da Chari domin jin amsar wannan tambaya da kuma cikakkiyar hirar kuma kan wannan batu za mu so ku kira ku bayyana ra'ayinku shin yanzu ya kuke ganin za ta kaya dangane da dangantaka tsakanin bangarorin majalisa da na zartarwa lura da cewa zaben jam'iyyar APC da fada shugaban kasa ne ya nasara sai mun ji daga gare ku amma yanzu ga shirin noma
Masu saurare assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin noma tushen arziki wanda ni Mustafa Nasiru Batsari zan gabatar To a cikin shirin za ku ji abinda tsohon kwamishinan gona na jihar Niger ke cewa akan faduwar farashin kayan amfanin gona a wannan shekara a Nigeria.
Bara haka ana sayan dawa sama da 12,000 yau da kasar 5,000 sai ka dauke buhun dawa saboda ka wannan ci gaba ne gare mu.
Haka zalika za ku ji wani sabon shirin farfado da noman auduga da barkono a Nigeria. Daga bisani za mu leka jamhuriyar Niger domin jin korafin kungiyoyin manoma da masu yaki da tsadar rayuwa akan tsadar takin zamani a kasar ta Niger.
Mun ji bakin ciwon ga abu in ci wakana a ci take kai ka 16. Cikin noma zai ma zai wuya ga talaka.
Ai saurare lafiya. To madalla a yanzu haka dai bincike da muka gudanar ya tabbatar da cewa an samu faduwar farashin kayan amfanin gona a Najeriya al'amarin da bayanai suka nuna cewar akwai fargabar kila wasu manoman su ki noman a wannan damana mai shirin kamawa kwamishinan aikin gona mai barin gado a jihar Niger Honorable Haruna Nuhu Doku ya ce ai wannan ci gaba ne
wato wannan ci gaba ne gare mu mu a gwamnatance dan mu da muka matsa da mutane cewa a koma gona kaga wannan ya nuna mun kori yinwa daga kasar mu misali bara haka ana sayan masara sama da 10,000 yau kasar 6,000 sai ka dauki buhun masara bara haka ana sayan dawa sama da 12,000 yau da kasar 5,000 sai ka dauki buhun dawa saboda ka wannan ci gaba ne gare mu kuma muna kiran manoma kada su yi kasa a gwiwa a ci gaba da noma har lokacin da talaka zai noma abin da zai ci da kanshi kuma ya samu abin da zai ci fa ni da sauran hidiman da zai yi.
Na ga akwai riba tunda kusan wasu suna ganin abin da suka kashe a gonan ba su same shi ba.
Yanzu misali kaga bana akwai tallafin da gwamnati ta daya ta yi ma manoma wanda zamu zo kwanakin nan zamu rabo wannan kayan kyauta ga manoman da suka samu shiga wannan tsarin. So ina ganin wannan zai taimaka mu manomi bana ya samu sauƙin noma saboda kada manoma su yi kasa abuwa don kayan amfanin gona ba su yi kudi ba bana.
To a cikin shirye-shiryen mu na gaba insha Allahu zamu ji abinda manoman ke cewa akan faduwar farashin kayan amfanin gonar. To amma yanzu bari mu koma wajen kwamishinan aikin gonan na jihar Niger mai barin gado Honorable Haruna Nuhu Dukku domin jin sabon shirin noman auduga da barkono da ake shirin farfado da shi a Nigeria.
Mun je Abuja mun saru da wasu jami'an gwamnatin tarayya wanda suka nuna mana ainihin cewa gwamnatin tarayya tana da ra'ayin da farfado da noman auduga da kuma noman barkono. Yanzu haka kasar jihar Niger kadai sun ba mu dama mu nemi manoman auduga 100,000 waɗanda za su ci gajiyan wannan tallafi da za a yi. Za a ba kowane manomi kudin da zai noma hekta guda na auduga, za a ba shi iri, za a ba shi chemicals, that is abin feshi, sannan a baka kudin da za ka kula da wannan. Kuma kana gama noma gwamnati za ta sai duk abin da ka noma na auduga. Wannan shine muke kira ga manoman mu da su yi hobasa yadda aka san mu da noman auduga a da har da a kasar Kwantagora da kasar Bargu. To muna nan zuwa registration manoma bana za a fara. So kaji gajiyan shi kuma tankwa kenan shi kuma manoma 20,000 aka ce mu nema su ma za a ba su kuɗin da za su noma wannan barkono, za a ba su magani, kuma a karshen damana za a sai abin da aka noma akan farashi mai ingantaccen farashi.
To a can jamhuriyar Nijar kuwa kungiyoyin manoma ne da masu yaƙi da tsadar rayuwa suka koka akan tsadar takin zamani a ƙasar ta Nijar, kamar yadda wakilinmu Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni ya aiko mana da wannan rahoto.
A jamhuriyar Nijar kungiyoyin da ke kula da yaƙi da tsadar rayuwa ne da ma manoma suka soma koka tare nuna fargabar su game da makomar ayyukan noma sanadiyar tashin hadarin gwamnatin zabin da takin zamani yayi daga jikka 013 zuwa 016. Malam Isufu Sha'ibu Italle shine shugaban reshen kungiyar yaƙi da tsadar rayuwa Mujam reshen birnin Kwanni.
Gaskiya mun ji bakin cikin al'amari da dijin shiga wakana a cikin jihar gaba ɗaya. An san kudin takin kishi matalakawa sauki shika 13 manoma dan su sayi su aikata gonakin su, kuma yanzu a waye gari a ci taki ya kai shika 16. Kuma an san noma da kiyo al'umman kasar Nijar shine cigaban su, kuma dole na shugaban kasa dole na talakawa nashi ne su taki sai da musu da farashi. Mun ji bakin cikin ga abu shiga wakana a ci taki ya kai shika 16. To kine noma zai wuya ga talaka, kuma an ce talakawan kasar ne da su ta wurin bida bibi ko alji ko mali ko Lagos za a yi noma da karkara da a ci da al'umma. To a ce kuma taki ya ci da kuma an ci dan Niger shi dan Niger, to wani bangare dan Niger jiri dan Niger su a cikin wani hali a hanaka a cikin tsadar rayuwa, ba abinci, ba kuɗi, babu lahiya, to mukan takin nan su shiga talafa musu idon rahama.
Su ma waɗansu daga cikin manoman da muka iske suna gudanar da ayyukan su a cikin nasu gonakai sun nuna cewa rage farashin takin zamani shine mafi alheri ga nasu aikin na noma, tare kira ga gwamnati ta kawo sauki ga farashin na taki.
Sunana Abubakar Mustafa. Gaskiya ba mu shi dadi ba wallahi. To ga wanga lokaci da ake akwai tsanani sosai kuma taki ya kai 16. Gaskiya ba kowa da kowa ya san wannan taki ba. Muna kira dai ga gwamnati dai a diba lamari wannan dai a maido mana kudin takin nan kasa saboda mu samu mai aiki mu samu abin da muka samu a ciki.
Ba a cewa akwai tsari taki don tunda an ka samu dai an ka kara an ka samu alheri
to ba ganin tare abin sai dai rashin shi da matsala
a daidai lokacin da jama'a ke kukan karamcin kudade a hannayen su samun saukin farashin na takin zamani zai kara musu kaimi domin ci gaban ayyukan su na noma dake kasancewa ginshikin da ke tallabe da tattalin arzikin wannan kasar ta jamhuriyar Niger tare da kiyo Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
to jama'a yau ma dai anan shirin ya kammala a madadin ma'aikatan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC da Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni da ya bada gudunmuwa a shirin da ma Julie Gresham mai hada sauti Mustapha Nasiru Batsari ke cewa mu zama lafiya
kuma da Allah a gaida Mustapha Nasiru Batsari yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aika mana ta hanyar email
sakonmu na farko ya fito ne da Sadiya Sa'idu Daura ya ce salam VOA Hausa to ƴan majalisar Najeriya wanda aka kaddamar a yau ku zama masu kishin al'umar ku da ƙasa baki daya ba ku zama masu kishin aljihun ku ba da fatan za a samu ci gaba a wannan karan daga nan sai sako daga Salihu Isa Fana da Nafa'atu Muhammad Fana wanda suka ce assalamu alaikum VOA Hausa don Allah muna kira ga ƴan majalisar dokoki da na dattawa da su hada kansu domin yi wa talakawa da suka zabe su aiki da kuma rike alƙawarin da suka dauka lokacin campaign sai kuma sakon Husaini Abba Daman yace salam VOA Hausa muna kiran gwamnatin jiha da kuma masarautar Kano cewa su cire son zuciya wajen sulhu a tsakanin su don kawo ci gaba ga al'ummar su domin Hausawa na cewa duk abinda zaman lafiya bai kawo ba to tashin hankali fa ba zai kawo shi ba sakonmu na gaba ya zo ne daga Dauda Unguru na jihar Yobe wanda yace assalamu alaikum VOA Hausa ku bani damar taya sabon shugaban majalisar dattawa Najeriya Ahmed Lawan wanda aka zaba yau muna murna kuma Allah ya bashi ikon riko amin sai kuma sakonmu na ƙarshe daga Aqilu Lurwano yace shugabannin su ƙara kula domin rashin tsaro da rashin aiki shine yake kawo yawan tashin hankali a Najeriya to jama'a mun gode ku ci gaba da mana sakonninku da kuma ra'ayoyinku mu huta lafiya
kuma da Allah kafin mu karkare shirin bari mu ji labari amma takeice
Mahmud a takaicen shine China na zargin Amurka da yi mata katsalandan a harkokin cikin gidanta biyu bayan karar rashin amincewa da mutanen Hong Kong ke yi da nuna cewar ba su aminta ba dangane da wannan yunkuri na mika mutane da suka yi ayyukan laifuffuka a kasashen da suka yi laifuffukan nasu A yau talata ne majalisar wakilan Amurka ke shirin jefa kura'a akan bukatar kiran Attorney kai karar Attorney General na Amurka William Barr da wani tsohon lauya na fadar shugaban kasar ta White House Don McGahn don sun ki aminta ko kuma sun ki ainihin amsa gayyatar da majalisar dokokin ta yi musu domin su zo su bada bahasi dangane da bincike da ake yi ko rashin ta yi shishigi ga zaben Amurka da aka gudanar a shekarar da ta gabata A halin yanzu kuma a jiya Litinin ne shugaban Amurka Donald Trump ya shafa ma da tambayoyi daga gurin ƴan jarida akan yarjejeniyar su da kasar Mexico akan bakin haure inda bai bada wata amsa gamsasshiya ba sai dai ya ce wannan na daya daga cikin abubuwa da muke aiki akai lokacin da wani ɗan jarida na sashen na VOA Hausa ya mishi tambaya game da wannan batu nasu
kuma da Allah a gaida kai Yusuf Aliyu Harande da ka tana gabatar da shirin nan da Sa'ida Hamdun da kuma injinin mu Patrick masu sauraro da aka muka kawo karshen shirin a wannan lokaci amma idan Allah ya kai mu an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wato 8:30 kina agogon Ghana zamu zo muku da wani sabon shirin kada ku manta za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashenhausa.com domin jin wannan shirin da ma waɗanda suka gabata amma da kallon labarai cikin hotuna da ma video yanzu mu madadin kowa da kowa ni Mahmud Lalo nake cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na Amurka birnin Washington DC kada ku yi saga shirin yau da gobe